أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه، وعن سائر علماء المسلمين أجمعين. بايها كيان أوا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدك سنتوا ونن فيجي مي البركة كو بركة مدك سنتوا ونن لوكتي كما ينداك غسنر وات أزوتي وإن شاء الله تبارك وتعالى كتين يردن الله زام غبا تدى program a wannan shafi dangane da abin da ya shafi janabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akan karfe 9 da rabi. To ina bada hanzari da hakuri na samun jinkiri da aka yi a ba fara program din da wuri ba. Dalili shine ana ta ruwa mai albarka faiban nasi'an insha Allah, kamar yadda manzo Allah yake fada. To kasantuwar na dan yi jinkirin ko zan ga ruwan ya jinkirta ya ragu, to amma kuma sai naga yana zuwa yana dawowa, sai nace to in Allah ya dabarin fara program din a haka. Alhamdulillah yan uwa, bayan salati wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ga mu a wani gaba wanda nake son zan gabatar da wani program wanda nake son yan uwa waɗanda suke bibiyan mu insha Allah tabaraka wa ta'ala za su iya yin musharaka a wannan program da za a gabatar. Wannan program ya shafi aljanabul aqdas, janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, wanda wajen yin musharaka kusan ina burin waɗanda duk za su kira ga namban waya da aka yi finin zai zamana za su kira daga ƙarshe za a kira nambar wayan. Sannan kuma in ma mutum yana da daman yayi musharaka yayi sending request, idan yayi sending request ya zamana na ga request din sa dan ya iya fitowa cikin screen a ganshi bidiyo a ganshi ayi musharaka, shi ma wannan ba laifi. Amma shi ma ina burin ya kasance sai daga ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala, bayan na isar da ma'lumat din da nake son zan isar a takaice insha Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilin wannan program ɗin uwa shine akwai ƴan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama da muka tattauna da su, wanda abun muna tattaunawa duk wani masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun yana cin sa a rai, yana damun sa, musamman halin da musulmi muka tsinci kanmu a wannan lokaci na yanda muka maida janabin annabi sallallahu alaihi wasallam zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun kusuma a tsakanin mu, jayayya da tattaunawa akan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jayayya. Wannan abun ba karamin babban hatsari bane wanda yake fuskantar musulmai, ba karamin babban abun tsoro bane wanda ya kamata dukkan musulmai ya kamata su yi nazari, su dawo da hankalinsu jikinsu, su gane sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya fi karfin wannan abubuwan da muke yi. Kuma wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, matukar muka tafi a haka ya zamana annabi sallallahu alaihi wasallam kowa daga ya tashi zai fake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya wani mummunan manufar sa akan dan uwansa musulmi, amma ta hanyar manzo Allah. To billahi allazi la ilaha illa huwa, mutsumai fushin Allah. Wannan abin da yake gani na musibu da ka iya zuwa ya je ya dawo, abubuwa da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su waɗanda suna jawo musibu cikin al'umman musulmai. Amma dukkan waɗannan abubuwan wanda annabi ya faɗa suna iya jawo musibu, babu abin da ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, abin da bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin ya jawo musiba, ya jawo tashin hankali, ya sa wannan abin musulmai sun shiga cikin halin haula'i, to ya kuma idan aka maida Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin tabawa a tsakanin musulmai, shine abin da kowa zai dauka ya biya wani mummunan manufa akan dan uwansa. To wannan ya kamata mu ji wa kanmu tsoran fushin da ka iya zuwa ya dawo na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane, abubuwa da dama shekara 40 da suka shige a wannan kasar tamu, wallahi allazi la ilaha illa ba haka annabi yake ba. A wannan kasan an yi lokaci, a kasan nan ba a haife mu ba lokacin, amma iyayen mu sun ba mu labari, an yi lokaci a garuruwan da suke a arewacin Najeriya, garuruwa ne waɗanda suke tare da jama'an da ba musulmai ba. Misali, in ba da misali da garin Jos, a nan akwai kabilu waɗanda ba musulmai ba, kabilan Birom, wasu su ba musulmai ba ko mafi yawan su. Waɗannan mutanen ta kai lokacin da idan suna tafiya da tallan doya a kansu, mace za ta ji ta ɗauko doya ana ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, a kira sunan Allah, a kira sunan manzo Allah, ba musulma bace, amma za ta sauke doyar da yake kanta, za ta cire takalminta ta durkusa har sai an gama kiran sallah. In ambatan manzo Allah aka yi wanda ba musulmi ba, sai ya ji a jikinsa cewon an ambaci wani abu mai darajar da babu irinsa, ya tsaya ya yi ladabi kafin ya shige. To yau me ya samu musulmai ya same mu da wannan hali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una? Ba a cikin su waɗannan Birom ɗin ba, ba a cikin waɗanda kiristocin Najeriya ba, yamu sai a samu wancan a ce waɗannan sun taba annabi ta can, waɗannan sun taba annabi sallallahu alaihi wasallam ta can, maimakon mu tsaya mu gyara abin sai muna maida abin siyasa. To wannan abin akwai abin hatsari a ciki sosai, akwai abin alura, musamman waɗanda suka kawo afkar. Mu mun zamanto, Allah ya gani, mun zamanto dahiya, ba wanda aka fi cuta akan wannan al'amari irinmu, saboda mu Muhammadawa yanda aka san mutanen ɗariƙa da ƙaunar annabi da ƙaƙamewa annabi da san annabi fiye da yanda mutum yake san ransa, yake san dukiyarsa, yake san iyayensa da ƴaƴansa da ƴan uwansa da abokansa, haka muke san manzo Allah. Amma yau an zo an cuci mutane ta hanyar kawo wasu maganganu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan maganganu ana jingina su ga annabi, ta yanda waɗannan maganganun ka san haɗari ne, ka san musifarsu, ka san bala'insu, amma abinda zai bada mamaki shine sai kaga an faɗi maganan sai dai kawai ka iya inkari ka ce wannan an ci mutuncin annabi, an yi kaza, amma za ka ji babu wani ɗar a zuciyanka ko girgiza ba ka iya yi, wanda da magabata inda su ne za a dinga gaya musu irin waɗannan maganganun a janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sai an samu wanda ya suma, sai an samu wanda ya faɗi ya suma a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan abin hatsari ne, abin mu lura ne da kyau, wannan abin ba zai zamo mana abu mai dada mai ido ba. Don haka ƴan uwa, muna ba da shawarar da muke bayarwa kuwa shine lallai jama'a su kiyaye wa kansu akan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jama'a su kiyaye wa kansu akan lamarin manzo Allah. A cikin karatu yanzu za mu bayyana ta ina wannan mas'alar ta samu matsali, wannan mas'ala ta samu asali, daga ina take, sannan ina mafita, ya za a yi mu gyara wannan wajibin mu ne, mu yi wannan abin. Da aka yi wa, akwai nukat guda hudu da nake son zan tattauna su a gurguje, sannan in ba wa ƴan uwa musharaka masu bugowa su bugo, wanda kuma zai iya send request na joinin program din lokacin da na kai karshe zai iya yin send request. Amma a gurguje ƴan uwa, menene nukuda na farko, domin mu san girman manzo Allah. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, babban sahabin manzo Allah, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bighairi haqqin, duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikin ta ta gushe, Allah ya kifar da ita ya kawar da duniya, yafi sauki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala akan a kashe ran mumini guda ɗaya. Wannan ina son mu fahimci girman mutum mumini a gurin Allah, mutum ɗaya mumini a gurin Allah. Wato yace walau anna ahlas samawati, da ce mutanen sammai gaba ɗaya, wato mala'ikun sammai gaba ɗayansu, wa ahlal ardi, da mutanen ƙasa gaba ɗaya, ishtaraku fi dami mu'minin, za su yi tarayya a cikin jinin mutum wanda yake guda ɗaya mumini, la adkhalahumullahu an-nar, gaba ɗayansu da Allah zai shigar da su wuta. To anan wannan hadisi abinda zamu lura shine girman mutum mumini guda ɗaya a gurin Allah ya kai inda duniya, mutanen duniya da halittun da suke sama mala'iku da sauransu za su yi tarayya gurin zubar da jinin mumini guda daya. Allah yace gaba dayan su saboda girman mumini a gurin Allah zai kama su gaba dayan su ya jefa su a cikin wuta. To menene tsammaninka da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman mumini ba, mumini kawai ni kai wani na da sauransu a zalince shi a zubar da jinin sa, kimarsa a gurin Allah ta kai Allah ya halaka muta ya halaka halittun sama gaba daya da mutanen kasa da halittun kasa gaba daya. To menene tsammaninka da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam? Wannan abu akwai abun tsoro, akwai abun tsoro kwarai da gaske, akwai abun tsoro. Ya kamata mutanen mu su lura da wannan abu. Mumini guda daya Allah zai iya halakar da abin da yake sama da kasa saboda shi, ya kuma idan an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? To wannan musibu da muke ciki ya kamata mu tuntubi kanmu mu binciki imanin mu, waɗannan abubuwa da ka iya zuwa ya je ya dawo me ya jawo su. Wasu zaka ga suna fada suka ce ah to ai gagarin kafirai nan irin su America, irin kasashen Turawa, su suna zaune ba su yi imani da annabin ba amma suna cikin kwanciyar hankali. Eh su ba su yi imani ba kuma jin dadin su ya takaita a duniya, amma fa kai da ka yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoranka, sannan ka kika amince da wato abinda Allah ya faɗa sai zamana kana bin waɗansu abubuwa da ba daidai ba, to fa ka jira iqabanka uqubanka a gurin Allah musamman kana taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ka sani ka take. Da haka ƴan uwa a lura, in dai mumini yana da wannan kimar a gurin Allah na cewa Allah zai iya halakar da abinda yake sama da ƙasa saboda shi, to menene tsammaninka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan abin hatsari ne, ya kamata mutane su lura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa alaihi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa. Sannan ƴan uwa akwai hadisi wanda yake wannan hadisi a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dogon jawabi a cikin wannan hadisi, jawabin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi akan waɗansu abubuwa guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani a hadisin. Yake cewa akwai wasu musibu da za su zo su riski mutane. Idan waɗannan musibu sun zo sun riski mutane, to mutane su suka jawo kansu su duba me suka aikata, sannan kuma sai su duba menene wato abinda mafita a gurin Allah tabaraka wata'ala, a gurin Allah tabaraka wata'ala. Wannan hadisi ya zo a cikin Ibn Majah, duk da wannan riwayar da Isi ya ce akwai Ibn Abi Malik a ciki, to amma hadisin ya zo a Mustadrak na Hakim, ya zo a ina tsammani Sunan Tirmidhi ta wasu hanyoyi daban wanda wancan hanyar ya karfafi wannan hanyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'sharal muhajirina, ya ku taron muhajirai, khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, abubuwa biyar inji manzo Allah yace ina muku tsoron kar su riske ku idan Allah ya jarrabe ku da waɗannan abubuwan guda biyar. Yace ina roƙon Allah, Allah ya saka waɗannan abubuwa su riske ku. Manzo Allah yace na farko, lam tazaril faishatu fi qaumin qat hatta yulinu biha illa fashatihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madad fi aslatihim. Alfasha ba za ta taba bayyana a cikin wasu mutane ba, ya zamana suna bayyana wannan alfashan face sai Allah ya jarrabe su da annoba, sannan Allah ya jarrabe su da ciwuka iri-iri wanda waɗannan ciwukan ba su san su ba a zamanin magabatan su da suka shige. To wani annoba ne da ya wuce kowa zai iya buɗan baki ya sakin harshe akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan ba karamin tashin hankali bane, ya kamata mutane su lura da wannan abin. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhudhu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaihim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su rage su tawaye mudu su tawaye abin awun su ba, sai ya zamana Allah ya kama su da rashin ruwa ga tsanani na rayuwa, sannan Allah ya jarrabe su da mulki na zalunci. To ku duba wannan, duk wannan musibar da Allah yake cewa zai faɗa fa saboda wani abubuwa ne waɗanda abubuwan da ake yi din gaba ɗayan su ba su kai taba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To ya kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka taba, ya kuma idan manzo Allah, kuma wannan abubuwan dukkan su muna ciki, dukkan su muna ciki. Manzo Allah ya ci gaba ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'ul matqatara minas sama'i walaulal baha'im lam yumtiru, ba za su hana zakkan su ba na dukiyoyin su, mutane ba su cire zakka. Manzo Allah yake sai Allah ya jarrabe mu in ba mu cire zakka, sai Allah ya jarrabe mu da rashin ruwa da ba dan dabbobi da suke cikin mu ba. Allah yana tausayin su tunda su ba hakin zakka cikin su. Manzo Allah yace da ba dan dabbobi ba, da ruwa ko dugo ɗaya ba za mu samu daga sama ba. To irin waɗannan abubuwan, abubuwa biyar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sannan manzo Allah yana cewa ba za su warware alƙawarin Allah da manzo Allah ba, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sallada abokan gaban su akan su matukar kuma in ba su yi hukunci da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su zaba abinda Allah ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba face sai Allah ya sanya gaba da fushi a tsakanin su to ku duba waɗannan abubuwa biyar duka abubuwa biyar din nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu abu kwaya ɗaya da yake girman a taba annabi a gurin Allah amma Allah ya saukar da waɗannan musibu saboda su to ya girman taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka waɗannan abubuwa abinda nake so yan uwa su fahimta in je ni kuda ta biyu a gurguje domin akwai yanda nake so na jira shine girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman annabi mutane suna wasa da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa mana cikin alqur'ani yanda sahabbai suke daukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن سك إيمان دا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه سك جرم مع النبي سك كمب مع النبي سك أوك كلام من زال الله صلى الله عليه وسلم سنة الله يتي ونصروه سنة سك تيمك من زال الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه سك بي هسكين القرآن دا الله يسوك أرتار دا من زال الله صلى الله عليه وسلم الله يتي أولئك هم المفلحون وأن سوني ما سربوا ashe sharadin cikan ka mumini ya zamana kana girmama annabi tun daga shi Allah ya ce balladina amanu sai ya ce wa azzaru ku duba da haka ƴan uwa lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda wasu suke daukan abin ya shiga din yanda ake tunani abin ya shiga din yanda ake tunani annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin suratul fath yana cewa wato inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila annabi sallallahu alaihi wasallam mun aiko ka zamanto mai albishir wayan aljanna wato ka zamanto mai shaida sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran mai albishir wayan aljanna wa nadhira ka zamanto mai gargadi wayan wuta lituminu billahi mutane su imani da Allah wa rasuli da manzo Allah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sakamba ma annabi su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa tusabbihu bukratan wa asila ubangiji kuma su yi mai tasbihi safiya da yamma to ku duba yanda Allah yake faɗa sahabbai Allah yake gaya wa su imani bayan sun imani su girmama annabi wanda kuma umarnin nan bai tsaya akan sahabbai ba har mu ya shafa har mu ya shafa akan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana faɗa a cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahabba a'malukum wa antum la tash'urun ya ku wanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sahabbai ake gaya wa sayyidina Abubakar sayyidina Umar duk suna nan kar muryar ku kar ku daga ta sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din yanda kuke wato kuke daga muryan ku kuna magana da juna sannan kuke magana kuke daga murya lokacin da kake magana da abokinka Allah yake kar kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din in kuka yi haka gaba ɗaya Allah yake an tahabba a'malukum wa antum la tash'urun aikin ku gaba ɗaya sai Allah ya rushe sallar ta kake gadara da ita in zaka yi wa annabi gadarasa ba za a karbe ta ba zakkanka in zaka taba annabi ba za a karbe ta ba hajjinka azuminka biyayyarka komai da kai wannan abin yana linkin da girmama annabi annan muke wayan izalayen uwan mu nasiha su gane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka zo kana ta kokarin tauhidi kai zaka kafa tauhidi amma can malam zuciyarka kana kallon annabi wani irin kallo kana raina annabi kana kaskanta annabi billahi allazi la ilaha illa sallan ka dungura kai duk sallarka in baka ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karbi sallanka ba duk azuminka duk karatun alqur'aninka wallahi tallahi ma'aunin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alura da wannan abin an tahabba abalukum antum la tashurun innal ladhina yughudduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika alladhina amtana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah yace wadanda suke kasa kasa da muryan su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaskantar da kai wadannan su ne Allah ya sa musu takawa Allah ya jefa tsoron su a cikin zukatan su tabaraka wa ta'ala Allah yake wannan suna da kikkiawan gafara wa ajrun azim suna da lada mai girma sannan Allah sai ya bada wani abun misali a gaba sai yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun sabai wanda sun rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan wasu ne suke zuwa ta bayan gida sukan ce ya muhammad astaghfirullah suke kiran manzo Allah haka astaghfirullah amma Allah tabaraka wa ta'ala sai yace ta bayan gida suke kiran annabi ta bayan katanga Allah yace nal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wadanda duk suka zaga ta bayan gidi suna kiranka da suna ya Muhammad Allah yace wadannan mafi yawancin su ba su da hankali sabai ne duk kimarka baka kai sai ba amma Allah ya ga wa sahabbun manzo Allah saboda ya kira annabi ta bayan gidi Allah yace aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum Allahu ghafurur rahim da sun yi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito ka same su ba su kira ka ba da wannan abin yafi musu alkhairi to me tsammani yau ka ga musulmi wai ana kokuwa da shi ya ce wa annabi sayyidina in ya tashi sunan annabi yake kira gaya kai tsaye wanda kuma billahi allazi la ilaha illa huwa na tabbatar babu wanda zai iya zuwa yana kallon uban sa mahaifinsa ya kira sunan uban sa gaya ba zai iya ba amma wasu mutane ma zaka ga har kokuwa da su ba su yadda cewa annabi sayyidina ba musamman ma a cikin sallah kawai ka kira sunan annabi gaya da sunan biyayya wa annabi suna tawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ƴan uwa akwai hatsari babba a ciki ya kamata mutane su gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane idan dai sahabbai saboda ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsira aka zo ana yi ana hada taguwa raquma raqumai suna yin tsiri sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa raqumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raqumar manzo Allah sai su raqumin wani mutum sai ya zo ya shige raqumar manzo Allah a tsiri sabban manzo Allah suka dinga naqatu rasulillah za a shige raqumar manzo Allah hadda mai suma ya fadi ya suma saboda kawai a fagen tsiri an shige taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsammanin ka ga mu daga yan uwa mu shiga taitayin mu wannan lamari da ake yi wasu sun maida abin siyasa sun maida shi kawai ai kuma kun ce kaza ce ana maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ku dakata tukunna ku aje wani abubuwa da ake a tsaya akan lamarin manzo Allah nan tukunna a ga an samu daidaito amma inda lamura suke tafiya ga wasu su maida abun wani siyasa billahi allazi la ilaha illa huwa ina gaya muku mutane akwai hatsari a cikin wannan abu kuma musiba in dai zamu ci gaba da yi wa annabi haka ni na san Allah in dai akan cewon baka bada zakka ba Allah ya jefo bala'i ba ku yi kun yi alfasha Allah ya jefo bala'i da cututtuka to in akan manzo Allah ne to billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu ga komai ba kuma mu jira abin da ka iya zuwa ya je dawo ƴan uwa a kiyaye wannan abin yana da matukar hatsari kai ta kai wani daga cikin kafirai ya zo shigewa sai ya ga wato jaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jakin manzo Allah ya kashi sai ya haka ya toshe hancinsa akwai sabon da ya nemi kashin shi ya ciro takobi ya ce larihu himari rasulillahi kula latin himari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan atyabu minnatinka yace wato kanshin jakin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi warin jikinka wannan fa shine girman sabai a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata yan uwa a lura wannan abin akwai hatsari kwarai da gaske wannan nukuda ta biyu kenan nukuda ta uku a gurguje wanda shine nake son yan uwa su maida hankali wasu abubuwa ne suka jawo mana al-asbabul lati addat ila intiqasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainana wasu abubuwa ne suka jawo mana wato ake rage girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mu wannan wasu kungiya za su ji da su ake yi su yi hakuri karatu ne biyo bayan da zamu yi da su ne kawai yawa sai su yi hakuri wannan dalilan kuma an faɗa in wani ma yana da wani dalili ba wannan ba shi ma zai iya shigowa ya kawo sai sa nace free discussion ne ba ma ka kira a waya ba in ka turo min request zan gani zan karbi request ɗinka ka fito bidiyon ka ya ganka ayi magana duniya ta ganka wata kungiya kan ranta ya baji a ce ana musu sharri ko ana laka musu ba wani sharri magana ce ta gaskiya in ba haka bane ka bugo kai jawabi yawa ba wani sharri da magana ce ta gaskiya in dai gyara za a yi to ga hanyar gyara mu a fahimta mu wanda yake da wani hanya ba wannan bane gyara to sai ya dauko wannan abin ya kawo abubuwan da suka jawo ake rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne waɗanda suke da dama ga su kaman haka wasu daga cikin su na daya shine daurun la'ibatul jama'atul wahabiyyah salafiyya fi taswiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sa'irin nas babban kofa na farko wallahi ita ce wannan gudumawar da wahabiyyah salafiyya suka bayar gurin daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan mutane annabi mutum ne irin mu, annabi mutum ne kaman kowa, haka fa ya jama'a. Kazo kana cewa kana kisha kan annabi, wannan fahimtar kofar farko, wannan ita ce kofar farko, dauri da aka bayar gurin daidaita manzo Allah da kowa tukunna. Shi ya jawo duk wannan abu da kuke gani ana yi, ana cewa ana taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi da ba a bayar da kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne kaman kowa ba, wallahi billahi allazi la ilaha illahu, waɗannan abubuwan daiwan su ba za su faru ba. Amma mutun ne ka zo da sunan malinta akan minbari, ka zo kawai saboda ka cika gemu, ka zo kawai ka ce wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutun ne kaman kowa, annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ni, akwai malamin da ya tashi a nan garin Bauchi hannunsa ɗaya ne, amma malamin nan ya tashi ya ce yanda kuka ganna haka annabi yake, hannu ɗaya fa yake da shi, ko ni yace min kaman sa ya cuce ni tunda ni Allah hannu biyu ya bani, amma shi yana da hannu ɗaya, yanda kuka ganna haka ya kira sunan manzo Allah ya ce haka yake, annabi mutum ne kaman kowa. Allah sarki, kun manta a cikin kowa akwai barawo, a cikin kowa akwai dan caca, a cikin kowa akwai mazinaci, a cikin kowa akwai dan iska, a cikin kowa akwai za a yi ta lissafa maka. Amma suka rufe idan su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa, to wannan ita ce kofar farko. Kofar farko, kar a yaudari kai ana ta cewa wai za a yaki wai ganin girma annabi sallallahu alaihi wasallam za a yaki, wanda billahi allazi la ilaha, wannan kofar tana bude billahi allazi, ba za a samu maslaha ba sai an rufe wannan kofar. Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar sallallahu alaihi wasallam, annabi mutum ne amma ba irin mutane ba. Misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kwatankwacin dutsen zinare ne a cikin sauran duwatsu, annabi shine dutsen zinare, mu kuma sauran duwatsu ne. Wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali, haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, wa in tafuqil anama, ka shige dukkan halittu, wa anta minhum, ko da yake kai ma kana cikin halittun, amma ai fa innal miska ba'du damil ghazali, almiski daga cikin jinin barewa ake samun sa, almiskin kuma ya ci jinin barewan, an san su daban-daban, annabi almiski ne, mu kuwa jini ne. Amma a buɗe kofa cewon annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa, to wannan ita ce kofar farko. Matukar ba a rufe ta ba, musiba tana nan, dan darari yana nan, zamu ta shan bala'i, kar ma mu yaudari kanmu da cewon wai muna kokarin mu zamu yaki wani, sai kun gyara, sai kun gyara. Annabi ba mutum irin mutane bane alaihi salatu wassalam, annabi mutum ne amma ba irin mutane ba. Kuma mutum da sunan musulunci in banda balidanci da kidahumanci, kaje kana debo ayoyi innama ana basharun mislukum, ni mutum ne irin ku, waɗannan ayoyin da Allah ya faɗa annabi, in ma ka samu annabi yana gaya wa kafirai yake ce musu shi mutum ne irin su, saboda sako su fahimci mustawan annabi, ko kuma ka samu su kafiran ma anta illa basharun misluna, kai mutum ne irin mu, maganan da kafirai suke gaya wa annabawa, kai kuma kana la ilaha illallah muslimi, kai ma kuma da sunan abubuwa kana yadawa wai da sunan aqidata salaf, kana cewa annabi mutum ne irin ka, annabi mutum ne amma ba irin ka ba, mutum ne ba aljani bane, ba malaika bane, amma manzo Allah ba irin ka bane, ƙarya kake, ƙarya kake malam mutum, daga an zo wani an komai naka daban. Wasu akwai mutumin da zaka ganshi a fuska kawai, kai ka san kace wannan mutumin kamana ne, ka cuce shi saboda halittarsa Allah ya mai yafi naka kyau, to amma rasa yanda za ya ce kai annabi mutum ne irin ka, to wannan ita ce kofar farko. Mu daina yaudaran kai, ba yaudara, ba munafunci, ba mujamala, mu rufe wannan kofar. Wahabiya a rufe kofar annabi mutum ne kaman ka, ƙarya ne. Allahumma salli ala sayyidina rasulillah, annabi mutum ne amma ba irin mutane ba alayhi salatu wassalam. Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce magana ta gaskiya. Mu rufe wannan kofar a ƙarƙashin ta. Bayan wannan abin da ya jawo ake raina annabi sallallahu alaihi wasallam, abu na biyu shine al inkaru ala kulli fadilatin zikra fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, inkari da musu akan duk wani falala da aka ambata na annabi. Wannan al'adar salafiya wa hajiya ne, duk wani falala da zaka ambata na annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ajiye shi, in baka ci sa ba su ce a babin shirka. Ku duba ku ga shuruhun da suke wa alburda, ko hamziya, ko sauran littattafai ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ku ga suna ambato cewa shirka ne, an yi shirka a nan, an shige makadi da rawa, an dauki annabi an bashi matsayin Allah. A fa fahimtar su wannan abun, kuma duk guje annabi shi ya jawo musu suke cewa annabi mutum ne kaman kowa. shi ya jawo musu in ka duk wani falala da zaka ambata na annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun kai wa wannan falalan hari annabi ya ga Allah shi ƙarya ne annabi bai ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi ba mutun ne irin mu ba ƙarya ne annabi mutun ne irin mu sallallahu alaihi wasallam annabi ba ya fitsari a tsaye ƙarya ne annabi yana fitsari a tsaye sallallahu alaihi wasallama dukkan irin waɗannan abubuwan za su ta kawo wa duk falala da zaka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji su rushe annabi haske ne ƙarya ne annabi ba haske bane duk irin wannan falala to sai ka rasa me kake so ka koya wa mutane da wani annabi kake so a bi lokacin da mutane suke cewa annabi ya kai kaza kai kuma ka ruguzo da annabi ka nuna annabi bai kai ba to mu a sani wasu da daga cikin da dama daga cikin salafawa wanda yi hakuri suna ganin zafin mu wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa gaban Allah Allah mai tsayar da wannan magana gashi ana rubuta ta da alƙalamin kudura shaida ce duniya ta sani ba mu da wani riba cikin yaƙar salafiyya kwata kwata afkar din su ne muke yaƙa kuma ba mu da gaba da kowa ba mu da gaba da kowa magana ce ta Allah kawai in za a yi ta ayi ta ba mu da gaba da kowa amma ya zamana ana tafiya da irin waɗannan abubuwan duk abin da aka ce annabi ya kai bai kai kaza ba a ruguzo shi iyayensa suna guri kaza ya salam akramakum Allah kuma ka zo ka ce kana yi na kare annabi to zaka ga cewa duk wasu waɗanda suke taba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kai su zuwa ga wannan natijar waɗannan afkar din daidai ta annabi kaman kowa na farko in an ce annabi ya kai kaza ka ruguzo ka ce bai kai kaza ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam gama gare a cikin mutane to wannan abubuwan dole a yi ta samun irin wannan natijan na zage-zage da cin mutunci da ake wa annabi mu gyara wannan in dai fa Allah muke so in dai Allah muke so mu gyara wannan gowace abu dukkan salafiya ba duk wani mai ra'ayi irin wannan ma ya gyara wannan kenan abu na uku ƴan uwa abu na uku shine isqatu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam bidawa iqamatut tauhidi ruguje girman annabi da da'awan cewa ana so a tsaye da tauhidi bid'awa iqamatut tauhid za a yi da'awan cewa ana son a tsayar da tauhidi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin da aka bashi an bashi matsayin Allah da amaddatun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakim fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifani fa mablagu alilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim sallallahu alaihi wasallam wani yana kallon ka zai ce dan bid'a ƙarya kake shirka wannan abin da kai shirka ne cewa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ومن علومك علم اللوح والقلم صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينادى قبي ورك ألا يسامد الدنيا ودرتها دكيشي الدنيا لا يرى ومن علومك النبي ينادى علمك علم اللوح علم اللون قدرة والقلم دا علم القلم قدرة كارياني النبي دي كيبا ميككي نفي أكرمكم الله ألا يأي دنيا دن النبي Allah ya yi matanka dan kai wa min ayatihi an kharaqa lakum min anfusikum azwajan daga cikin ayoyin Allah Allah ya halitta muku mata min anfusikum daga jikin ku ya halitta muku mata matanka dan kai Allah yi ta rana dan kai Allah yi sama dan kai Allah yi kasa dan kai Allah yi khalaqa lakum haka alqur'ani yake fada khalaqa lakum ja'ala lakum ja'ala lakum sakhara lakum ga sanan burjik a cikin alqur'ani Allah ya halitta muku ya halitta don kai khalaqa lakum ya halitta don kai ja'ala lakum ya sanya wannan abin don kai sakkara lakum ya sakkara wannan abin don kai Allahu akbar kai kuma an yi ka dan annabi kace ƙarya ne annabi bai kai wannan matakin ba ka binciki imaninka wannan shine zancen gaskiya tayi maka dadi ko ka tayi maka oho amma dai wannan shine zancen gaskiya in zaka gyara ya salafi ya wahabi ka gyara wannan shine magana ta Allah kawai kar a dinga yaudara ga gurin da matsalan nan take mu fito mu gyara ba zai taba yiwa duk matsalan da girman da aka nuna annabi sai kun sare kun ruguje annabi sannan kuma ku zo kuna da'awan cewon ku a wannan ba daidai bane da me zaka ba annabi da irin wannan abubuwan ne zaka ba manzo Allah mu taji imanin mu billahi allazi la ilaha illa huwa duk wannan musibu da ake fama da shi na ganin cewon an samu kaza abu kaza mafarin su kenan wallahi sai mun gyara in ba a gyara waɗannan abubuwan ba suna nan suna tafi an ci an yi annabi dan an yi duniya da lahira dan annabi ka ce wa min da an samu ilmin al-ilmin lawhul mahfuz daga cikin ilimin annabi ne ko ilimin alƙalami daga wallahi ƙarya ne wannan kaza an ba annabi ilimin Allah Allahu akbar Allah ya san duk ilimin Allah kenan ko alƙalamin ya san duk ilimin Allah kenan ka tambayi kanka baka isa ka ce dai Allah nan gaba ɗaya yana dauke da ilimin Allah gaba ɗaya ba ko alƙalamin nan ya rubuta duk ilimin Allah ba zai yi ba to meye kuma dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun shayin karatu akan wannan mun bada ansa to irin waɗannan matsalolin suna nan shine iskatu manzilatihi bidawa iqamati tauhidi kuma duk wannan abun abin takeici ana yin sa ne da sunan tauhidi 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 amma da sara kafan wanda yazo da tauhidin shine annabi da ruguje girman sa da kaskanta shi a idan duniya da sunan tsayar da tauhidi to wannan shine matsalan mu sai mun gyara sai mun gyara wannan kenan abu na hudu a gurguje yan uwa shine baza'atul lisani fi haqqihi sallallahu alaihi wa sallam wa khassatan indal khasum indar raddi ala al khasum wa khassatan indar raddi ala al khasum shine abin da ya shafi wato baza'atul lisani munin furici malam mummunan furici akan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutun da sunan malami musulmi amma in yayi wani furici akan manzo Allah ko arne ba zai iya wannan furicin ba musamman wai in yana cewa zai yi wa sufa ya raddi ko zai yi wa suwaye raddi wannan shine babban abin da yake cutar mu wannan kuma an san shi daga bangaren wahabiya misali in ba da misali guda daya daya daga cikin malamin su Bimbas a pagin sa aka tambaye shi aka ce ga tambayar da aka yi mai mai tambaya yace sami'tu nasan yaqulun sheikh naji wasu mutane suna cewa innar rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an halicce shi daga haske wa awwalu ma khalaqa Allahu nura muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum yaqra'una alqur'ana alkarima wa yahduna sawabahu aw yahduna sawabahu wa sawab alqur'ani ila ruhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lil amwati afiduna ala sihhati hadha jazakumullahu khairan an tambayi bin bas cewa me tambaya yace wasu daga cikin mutane suna cewa farkon abin da Allah ya halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali inda da ganin girman annabi bin bas zai tashi zai amsa tambayar nan abu ɗaya zai ce hadisin nan bai inganta a wajena ba wannan ba daidai bane hadisin da ya inganta shine kaza a shige gurin to amma bari ku jamsan da ya bayar da kunnan ku bari ku jamsan da ya bayar sai ya ce aljawabu amsa amma ma yaqulun nasu min annahu khuliqa mi'a khuliqa minan nuri hadha kulluhu la asla lahu abinda mutane suke cewa an halicci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi daga haske wannan wani abu ne dukkan sa bai da asali to mun gode a haka ka tsaya sai ya ce a'a kaunuhu khuliqa minan nuri awwaluma khuliqa nur muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadhihi akhbarun mawdu'a la asla laha duk wani hadisin da yake zuwa cewa wai farkon abin da aka halitta shine hasken manzo Allah wannan hadisi ne na ƙarya mawdu'ai ne ba su da asali wala asasa laha ba su da tushe anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi bal hiya mawdu'a wa makzuba ala nabi hadisi ne wanda yake an yi waba'in su ne kuma hadisi ne na ƙarya da aka ajiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika qauluhu haka fadin sa khuliqa minan nuri la asla lahu fadin cewa an halicci annabi sallallahu alaihi wasallam daga aski wannan abun bai da asali to ku ji nan ku ji yan uwa bal kowa ya ji khuliqa min ma'in mahini an halicci wani ne daga ruwa kazantaccen ruwa ma'in mahini khuliqa min ma'in mahini an halicce shi ne daga kazantaccen ruwa kaskantaccen ruwa ma'in mahini yana nufin annabi khuliqa min ma'in mahini an halicci wani daga kaskantaccen ruwa saboda Allah saboda Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an nuna wa mutane su raina manzo Allah ko ba nuna musu su raina annabi ba khuliqa min ma'in mahini bal da sai ya ci gaba ma yace misla ma khuliqan nasul akharuna kaman yanda aka halicci sauran dukkan mutane to kaga aqidar ta cewa annabi kaman kowa yake ta zagayo kaga cewan aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam ganin annaba kaman kowa ita ta bashi natijar yace an halicce shi daga kazantaccen ruwa daga kaskantaccen ruwa ganin annabi kaman kowa ita ce asalin musibar ita ce asalin musibar gashi yake cewa khuliqan nislama khuliqan nasul akarun kaman yanda aka halicce sauran kowa da kowa yace khuliqa an halicce shi mimma abdullahi daga maniyin Abdullahi sai ya kira sunan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuji inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bin Abdul Muttalib wa mimma i'amina ummihi, an halicce shi daga maniyin wancan mahaifiyarsa, sai kira sunan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ahli walam yukhlaq min an-nuri, ba halicce shi daga haske ba, walakin Allah ja'alahu nuran alayhi salatu wassalam, sai dai Allah ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine haske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maida shi shine haske na abinda Allah ya bashi na wahayi da sauransu. Ya gama kunce zanin a kasuwa, sannan sai ya dawo kuma zai daura. To da irin fa wannan usulubi, da irin wannan da'awar da ake gani, baza'atul lisani, mudin harce da sakin harce akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ɗaya daga cikin abin da suka samar mana da tashin hankali a wannan zaman. Sai kuma mun gyara, sawa'un muna so ko ba ma so, sai mun gyara wannan abu. Abu na biyar a gurguje ƴan uwa, saboda in ba masu musharaka su shigo, shine wanda ya jawo ake wato abubuwan da suka jana na rusa ganin girman annabi a zakatan mutane a wannan lokacin, shine zaka samu hadam wastighfaf bi asarin tata'allaq bi janabihi sallallahu alaihi wasallam bi da'wa muharabati shirk, rushe da raina duk wani abu da ya ta'allaka da zatin annabi, ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asar wasu gurabe da suka ta'allaka, wanda waɗannan abubuwan kaman abubuwan tarihi ne, waɗannan abubuwan suna ta'allaka da manzon Allah, suna da alaka da manzon Allah kai tsaye. To salafiyya wahabiyya sai da suka yi kokarin suka ruguje waɗannan abubuwan, suka raina waɗannan abubuwan, a ce maka gidan da aka gidan mahaifiyar manzon Allah, an maida shi gidan wanke mota, an maida shi library, duk wani abu da yake da ta'alluki da manzon Allah sai da suka ruguje shi ko kuma suka rage ganin girman sa. To wannan abin yana ɗaya daga cikin sirrin da yasa aka raina annabi, sirrin da yasa aka raina annabi. Wannan ko mun ki ko mun so, wallahi haka ne, sai dai mutum baya kaunan Allah, amma wannan ita ce gaskiya. Za ku ga waɗannan abubuwan, misali kaman hadmul qubbatul khadra a wajen Usaymin, yanda Usaymin yayi ta kira kullun a rushe wannan koriya kubba na masallacin manzo Allah. Saboda me? Sufaye da masoya manzo Allah sun dauki wannan abun a mazaunin shi'ari, in za su waƙe manzo Allah daga cikin dama alamun Larabawa, in za ka waƙe masoyi za ka waƙe gurbin da masoyin yake, gidan masoyin ko garin masoyin ko waɗansu alamu na masoyin wanda yake gwada cewa masoyin yana gurin, sai ka waƙe wannan abin saboda nuna ƙaunanka ga wannan masoyin. Ibn Usaymin yace wannan kubban mazari ne ta shirka a rushe shi, yace mazhari ne na shirka. Bidiyon yana nan, ku sa shi, ku yi searching a YouTube, yana nan na Usaymin yayi magana cewa da muryarsa yana kira a rushe wannan mazarin shirka al-Qubbatul Khadra, wannan koriyar kubba ta annabi sallallahu alaihi wasallam, a rushe ta. Akai abu mafi muni, ikhraju qabrihi sallallahu alaihi wasallam min al-masjid, sun dinga kira a fitar da kabarin annabi daga cikin masallaci, kabarin manzo Allah ya dauke shi a fitar da shi daga cikin masallaci. Yau haka duk wanda yake zuwa umra ko haji za ka gani, baka isa ka je kai haka ka juya ka kalli raudar manzo Allah ba, ba lokacin sallah ba, zaka ga wani yayi maka haka, ka juya ka kalli gabar, juya ka kalli gabar, a kore ka ba za ka iya kallo ka tsaya kai ido bi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai to zali da shi ba. Ko kuma an zo za a shige, za ka ga masu jajayen rawurin nan, yalla ila imam, ana koranka yinan ana koranka, a barka ka ji dumin raudar annabi ma ba za a barka ba, da sunan ana wayya kashirka. Wannan shine musibar da ake ciki, kuma ana cewa mutane a yanzu ne ya jawo. To waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da suka jawo aka raina annabi. Kuma babban musiban, waɗansu a nan sun je can sun ɗebo wannan gubar sun kawo mana nan. To billahi matukar ba a bar wannan abun ba, Allah sai mun fi Somaliya lalacewa. Allah kuwa wallahi, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare albarka annabi. Amma dai wannan ita ce musibar. Gashi suna da'awan cewan a fitar da raudar manzo Allah daga ciki. Cikin Tazhirus Sajid Albani yayi bayani, ya ce wato wasfin raudar manzo Allah da zahira wasaniya, haka Albani ya sifa raudar manzo Allah, yace wannan abin zahira ce wasaniya, guri ne na kaman bautan gunki ko wani abu. Yace a daular tauhidi ya za a yi a bar wannan abin, ya kamata a rushe wannan abin, ya kamata a rushe wannan abin. Suna ma kira a fitar da kabarin manzo Allah daga cikin masallaci. Wannan duk da da'awan sunna da sunan kaunan manzo Allah, in za mu yi gyara mu yi gyara, mu gyara mu gyara tsakani da Allah kawai, mu gyara abubuwa. Abubuwa ba su dinga tafiya haka kawai fi sabilillahi wa rasuli, ana ta magana kawai ga matsala nan ga ta nan a gyara ta, amma ana ta lunkufunci a wani guri, wannan abubuwan ba zai yi ba. da gaskiya abubuwan da ya jawo ake raina Annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar sunna shine aka samu tahrimut tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam. Kai tawassuli da Annabi, amma mutun zai tawassuli da aikin sa, zai tawassuli da sunayen Allah, zai tawassuli wai da kyawawan, wai kaji wai har kana da wani kyawawan aikin da suka fa Annabi. Habba malami salafiya, ina hankali, ina tunaninku, ina basirarku, ina hankali da Allah ya baku. Bakai ba a ce maka karkai tawassuli da sunayen Allah ba, kai yana da kyau. Ba a ce maka karkai tawassuli da kyawawan aikinka ba, kai Annabi yayi umarni yana da kyau. Haka ne, amma sai ka zo ka ce wai tawassuli da zatin Annabi haramun ne, bayan ga hadisi karara a cikin littafi mafi inganci bayan Alkur'ani, Sahihul Bukhari. Allahumma inna ku hadisu sayyidina Umar, inna kunna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allah mun kasance muna tawassuli da manzo Allah, to yanzu bayan manzo Allah ya rasu, kunna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika al-Abbas, yanzu kuma Allah muna tawassuli da babban annabin ka al-Abbas, muna tawassuli da Annabi kararra lafazin hadisin, yanzu kuma muna tawassuli da babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas. Amma suka fito ana nufin muna tawassuli da addu'an Annabi, muna tawassuli da aikin al-Abbas, muna wani irin tawili sahihi. Kuma tawassulin nan Ibnu Taymiyyah shi kadai ya fara fito da mas'alan nan, kafin Ibnu Taymiyyah ba wani malami da ya fito yace kar ai tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma an zo ana maganin girman Annabi sai su tsomo baki. To mu dai lura, in za a yi gyara dai a san yanda za a yi gyara. Yana ɗaya daga cikin abu na gaba shine tahrimu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, haramta ziyarar manzo Allah. Mutumin da ya tashi ba a daura, ba a zuwa ziyara, sai dai aje a ziyarci masallacin Annabi. Ya kidahumi, ya balidi, ya balidi yankali, baka gane komai daƙiƙi ne kai, daƙiƙi ne kai, billahi allazi la ka barar duk wani. Kuma alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode wa Allah, ta kaiwa ɗaya daga cikin malamansu. Yawanci yan uwana san ana da odiyon, na neme shi akan adanna ban samu odiyon ba, amma kila za a iya samun wani yayi mana gudumawa ya turo mana shi domin yan uwa su ji. Cewan ɗaya daga cikin malamansu ya fito yi jawabi shine Dr. Ahmad Biyuki, ya yi wani jawabi mai muhimmanci, Allah ya saka mai da alkhairi, wanda kalmomin da ya amfani da su ba a saba jin su ba sai daga bakin masoya Annabi. Yayi wani amfani da wannan kalmomin wanda ta yi wa wasu daga cikin wahabiyawa daki. Ya ce ka san meye hatsarin cewan idan Alhaji zai tafi Madina ka ce mai kar ya ziyarci Annabi, ya ziyarci masallacin Annabi. Ya ce hatsarin wannan abin shine daga farko ka kunce alaka, ka raba alaka tsakanin Annabi da wannan Alhaji. Shi kuma zuciyarsa ba za ta iya cewa ya je Madina a ce wai shi ya je ziyarar masallaci ne, bai je ya ziyarci Annabi ba. Yace kaga ka kulla gaba tsakanin Alhaji da Annabi tun daga farko. Wannan ba malamin dariƙa bane, malamin su ne yake fada. To amma yau suna nan a cikin littattafan su, kuma suna kira akan mimbarorin su. In an je musamman zaka tafi Saudiya, zaka ga suna taimaka hudu ba. To dai an zo ba a ziyaran Annabi, ba a ziyaran wani, wani ma haka zaka ji yana ba a ziyaran wani, ma'ana Annabi ne wani, ba a ziyaran wani, haka suke fada, ba a ziyaran wani. Kawai ka je ka ziyarce masallaci, ka yi nafila, ka yi kaza, haka suke faɗa, haka suke faɗa, ba a ziyaran wani, kalman wani. Haka suke gaya wa Annabi alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam. To inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sannan daga ciki tahrimut tabarruk wal istighasa bihi, haramta neman albarkan Annabi da haramta istighasa neman taimakon manzo Allah. Ya ga Allah ya faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amma kidahumi sai kaga kuma yaje yana neman taimakon dan uwansa, ko ya mance da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inda wani bala'i zai zo ya same shi. Yanzu zaka ji ya dauki waya ya buga wa police, asta'inu bikum police, ina neman taimakon ku, yana neman taimakon police. Amma na ga yan uwa suna ta kira su yi hakuri tukunna, ban dan karasa ba saura kadan, sai kaga yana neman taimakon police amma ba iya neman taimako. Annabi sai ce ai neman taimako wani bawa akan abin da zai iya, wanda ba zai iya ba ka bar wa Allah. To wani taimako ne wanda Allah ba zai iya ba, da ba za ka nemi taimakon Allah shi kadai ba, sai ka nemi taimako ko bawa a je zai iya taimakon ka din. Ga Allah yana nan da bawa din da zai iya taimakon ka, da kuma Allah quwwatul quwa, wanne ya cancanta ka nemi taimako? Taimakon Allah. To me yasa ga nemi taimakon wani bawa? kawai malamai in za ku gyara wannan abin da Allah ku gyara kawai a daina ma mutane wani shirmi in za ku gyara gaskiya ku karbi gaskiya ku gyara kawai daga cikin illan su na gaba wanda shine yake da hatsari shine tahrimu maulidihi sallallahu alaihi wasallam bikin annabi murna da annabi al-usbu'u al-thaqafi na Muhammad bin Abdul Wahhab tana nan ana yi duk shekara za a yi murna da cikan sun fito ma sun bada fatawa su Usaimin cewon wannan abu ana yin sa ne dan tunawa da yada tauhidi da Muhammad dan Abdul Wahhab yayi da kafa daula na tauhidi dan haka wannan alheri ne tunawa da shi amma tunawa da wanda yazo da tauhidin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma maulidi bid'a ne haramun ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wadannan abubuwan suna nan sai an gyara wallahi wannan shine zance na Allah wallahi sai an gyara in ba gyara ba akwai matsala akwai matsala ina gaya muku to a gurguje kafin na bude layi shine akwai an-nuqtatur rabi'a nuqta ta hudu a gurguje al-makhraj min hadhihi al-waratat me mafita daga wannan musibu da ake ciki wannan musibu da duk ake ciki ina mafita mafita na farko shine yan uwa wannan musibu da ya shigo wannan zamanin billahi allazi la ilaha illa huwa in kana da ƴaƴanka ka san in sun je makaranta me yake koya musu ka zauna a gida da yaranka ka koyar da su alqur'ani ka san musibar ta shiga diyan da mutane suke zato billahi allazi ta shiga diyan da mutane suke zato musiba ta din faro mu kai tsaye abu na farko wannan maganin wannan musiban ta'limul aulad alqur'an ku koya wa yaranku alqur'ani mallan yaranka sirayi da alqur'ani su san meye mashiga alqur'ani da mafitansa billahi allazi wannan mafita na daya kenan mafita na biyu kasratu zikri mallan ka sa yaranka su zamo zakirai ba yanda ake raina ku ana musamman yan boko ana koya muku wani abu sai sa yaranku suke tasowa ku ga duk sun zaman to shashashu kaga yaranka ya je wai kana tunanin ya zama dan boko amma ya zamo daƙiƙi addinin ma ya daina yi sallan ma ya daina yi kullun ya dinga rayuwa da sigari da giya ba zikiri mallan ba abinda zai raye zuciya annabi yace li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magogi hakoranka kana da brush da makilin da zaka goge su su test test riganka akwai abinda zaka goge yi test test hulanka komai naka akwai abinda zaka goge yi test test zuciya ne magoginta manzon Allah yace zikrullah la ilaha illallah la ilaha illallah kai zikiri mallan kai zikiri yanda ya kamata kar ai dare ina ka wallahi wallahi tallahi ku rike zikiri wannan musibar da ake ciki yanda wasu suka zo muku da dawan bid'a bid'a ka sake karabi da zikiri ka mutu wallahi ka mutu manzo Allah yace kwatankwacin gidan da ake rayuwa da zikiri gidan da ake yin zikiri da gidan da ba a yin zikiri manzo Allah yace kaman kwatankwacin matacce ne da rayuwa duk wanda kaga baya zikiri ko yana tafiya da kafafuwansa sunansa matacce inji annabi wanda yake zikiri kuma duk talaucin sa sunan sa rayayye saboda ya rayu da Allah uzkurullah ta yuqal majrun ku ita kiran Allah kuna zikiri sai an ce muku mahukata amma mutane an rabu da mutane kawai kowa ka ganshi ba zikiri ba rike tarbi in ka ganshi yana yin sallah ma addu'an bayan sallah ma an ce an hana kawai mutum yana assalamu alaikum ya tashi ya fita a wannan lokacin a wannan zamanin yanda mallan mudlahimmat al-amiyawat afa mat wannan zamani na musibu araba ka da zikiri akaramuka Allah araba iyalanka da zikiri to maganin musiba ka zamanto zakiru a gidanka kana zaune da matanka da yaranka ku zauna kawai mallam ba abin da yake yi bayan an yi karatun alqur'ani an yi to a yawaita istighfari a ba su adadi na istighfari su ta ja la ilaha illallah su ta ja ai ta zikiri ku dinga yi kuna samun nishadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ai ta zikiri wallahi ai ta zikiri uzkurullah taqal majnun manzo Allah yace wanda yake yawan ambaton Allah yake yawan la ilaha illallah ya shiga cikin kariyar Allah Allah zai kare ka daga duk sharrin da kake mu tsoro amma nan musiba mallan zikiri an yi nisa da shi kuma wanda shi ya tabbata duk wani mukami da kaga an samu a cikin addini an same shi ne ta kan zikiri in ba ta kan zikiri ba ba a samu wannan mukamin in ba ta kan zikiri ba ba a samu hadisi sahihi hadisin sakataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Hanzala ya hadu da sayyiduna Abubakar yace nafaqa Hanzala Hanzala fa yanzu ya zama munafiki sayyiduna Abubakar yace ne ya faru ka zama munafiki yace to na kasance in naje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana yi mana wa'azi sai in ga kaman ga wuta kaman ga aljanna amma daga na bar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa sai aulado da ya ce zamanin mata da yara sun shagaltar da mu mun mance da wa'azin da annabi yayi mana sai na bakar yace ni ma wannan irin abin yana samu na zo mu tafi gurin annabi mu je mu nemi magani suka je gurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dangane da babban bango ana zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace me ya faru suka ga annabi suka ce annabi mukan zo gaban ka kai mana wa'azi sai mun ga kaman ga wuta kaman ga aljanna muna ganin su karara ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma daga mun koma cikin iyalan mu sai mu mance da wa'azin da kai mana sai mu mance da komai manzo Allah abinda amsan da ya ba su sai yace law annakum tadumuna alal halil ladhi kuntum alaihi indi da ce za ku dawwama za ku wanzu a cikin halin da kuke samun kanku a waje na ku wanzu a cikin wannan halin kaman kuna ganin wuta kaman kuna ganin aljanna manzo Allah yace wafi zikiri kuma da za ku dawwama a cikin zikiri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum da malaiku ne za su dinga zuwa suna gaishe da ku akan shimfidan ku kana kwance malan kana yawan zikiri manzo Allah yace zaka ji malaiku suna zuwa suna gaishe ka in ji annabi ba in ji shehu Tijjani ba ba in ji shehu Ibrahim ba in ji annabi Muhammadu malam ku dawwama cikin zikiri az-zikru khairu anisin tasarihu bihi fa huwa alladhi bi ku'usil hubbi yusqika zikiri shine babban abokin zaman da zaka samu nishadi da shi shine zai shayar da kai daga cikin gidauniyar soyayyar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'jib bihim fallahu kana jalisahum yaktaruhum dawman wa yastur aibahum kaima kajima makin zakirai malam in Allah zai zabi wasu mutane sai ya zabi zakirai in Allah zai rufa asirin wasu mutane sai ya rufa asirin zakirai tukun na yan uwa ku zaman to zakirai a cikin ku ku da iyalanku wannan musiba ta farko babban kwayar da yake kashe virus din kin annabi karayi da zikirin Allah rayu da zikirin Allah mu zikiri za mu rayu ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zikiri wa yace maka karkai yanda manzo Allah ya baka wa yace maka akwai zikirin da ba annabi bane yazo da shi zikirin nan zuwa nake nake cewa shehu Tijjani shehu Tijjani shehu Ibrahim haka nake fada ko zuwa nake ina la ilaha illallah la ilaha illallah la wanne nake yi tsakaninka da Allah shehu ne na nake kira fa ma fi zikru shaykh au zikru ghairihi a cikin da abu auradun da nake yi babu ambaton wani shehi babu ambaton baba na ko mama na ina la ilaha illallah kuma kana kallo na kana ce min dan bid'a ki dahu min ina ne kai a cikin balidan nan ba nawa ne kai ina zikiri kana ce min dan bidiya ku rayu da zikiri jama'a ku rayu da zikiri Allah ina gaya muku ku rayu da zikiri wallahi ba abin da yake zikiri kuma duk wanda yake musun wannan abin ya gwada mu alhamdulillah mun samu yakini akan abin da muke kai akwai wani babban malami wanda ba dan dariƙa bane kuma na kan fadi sunansa sosai baki da baki muka yi wannan maganar da shi ya gaya mana dama mu muna da yakini muna da yakini to amma shi da yazo ya fada tunda ba a ciki yake ba sai muka kare yakini akan yakinin da muke da shi wannan mutumin sunan shi Professor Hammanyola lecturer ne a BUK ya rike din na Faculty of Foreign Islamic Studies har muka bari ban san yanzu ba ko shi ne yace yana wani aiki akan Tijjaniya ko rubutu yake yi ya tafi daya daga cikin gidajen shehunan mu a Kano tsakanin ko gidan shehu Atiku ko gidan shehu Tijjani ɗan mota radiyallahu anhu ajma'ina dai shehunan nan ya je gidan daya yana so ya rubuta wani abu sai ya je ranar juma'a sai ya tarar ana zikiri malam hailala ta dau dumi yanda alqur'ani ya gaya mana ku yi hailala adadi ne yawa ku yi zikiri idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'a ila zikrillahi wa zarul bay sannan yanda a can ayatu wa faiza qudiyat as-salati fantashru fil ardi waftagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato ne yawa inji alqur'ani faiza qudiyat as-salat an ga masallan juma'a to fantashru fil ardi malan ku watsu a bayan kasa waftagu min fadlillahi ku nema daga cikin falalan Allah Allah yace wazkurullaha kaseeran ku yi ta ambatan Allah da yawa kuna zikiri la'allakum tuflihuna lallai ba la'alla na watakila bane lallai za ku samu rabo wannan ba Allah ya tarar ana hailala malam ya shiga ya ji dadin hailala hailala ta ratsa shi da baki fiska da fiska yake gaya mana in Allah da yana rayi me san ya tabbatar ya je ya same shi Professor Manyola yace shi da ya shiga wannan hailalan ya ji wani irin dadi a rayuwansa kafin ya fara shiga zikiri bai taba jin irin wannan dadin ba haka bayan ya bar shiga zikiri bai taba jin wannan dadin ba nace to agar magalla ka shiga wazifa sai yace a ni dai na gwada wannan naji dadin sa kuma na yadda da shi to kai ma haka ake so kai amma kawai mallan ka je salatin bayi kake yi da Allahumma salli ala Muhammad ya rajuli taqillah ya rajuli taqillah ka ji tsoron Allah wallahi akar makallah ko kuma ka zo kana ne istighfarin ka astaghfirullah sai da dan hannu daya biyu haka shikenan ka tashi shikenan a wannan zamanin Allah yana cewa zikrullah zikran kaseera muqaman da Allah ya lissafo na muqaman musulunci gaba daya dukkan su masu girma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lissafi 10 Allah sai da yaje karshe ya kai ka number karshe in kana son ka shiga muqamin Allah sai Allah ya ce wa zakirina Allah kaseeran da zakirai maza masu yin zikiri da yawa wa zakirati da zakirai mata masu yin zikiri da yawa Allah ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu magfira gafara malam wa ajran da wani irin lada aziman gwaggwaba mai ban mamaki don an zo kai sai ka ce la ilaha illallah istighfari salatin annabi kai ba za ka yi ba kuma an barka da wanda kake cewa kai imani da shi din wanda dukkan shi muke yi da kowanne bayi kake yi ba amma kuma kullun kana kashe wa mutane jikin an je su yi zikiri oh annabi bai yi ba a zikirin ne annabi bai yi ba nana Aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahi fi jami'i ahyanihi annabi duk halin da kaga manzon Allah nana Aisha tace yazkurullahi annabi ambatan Allah yake fi jami'i ahyanihi a duk halin da ka samu annabi annabi ambatan Allah yake da haka wannan babban musiba da take fuskantar mutane yan uwa mu gane wallahi mu rike zikiri wallahi mu rike zikiri akwai musiba fiye da yanda duk ake zato mu rike zikiri hanya ta biyu kenan na magance wannan musiba hanya ta uku a cikin zikirin dai musamman a rike yawan istighfari musamman a rike yawan istighfari a rike yawan istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atubu ilayhi a rike waɗannan istighfarin nan ai ta yi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara malam ku sai sifari kace fa qultu astaghfiru rabbakum naga mun ce ku sai sifari innahu kana ghaffara ku sai lokan Allah ghafara allazi yati muku yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara allazi turo muku malan ruwa daga sama kuna yawan istighfari wa yumdidukum bi amwalin kudi kake nema Allah zai yi maka madadi na kudi in kana yin istighfari ba kudi ba kawai madadin su za a yi maka in kana yin istighfari wa yumdidukum bi amwalin wa banina ya'ya kake nema ka rike wa istighfari Allah zai baka wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara gona kai kake so malan lambu kake so duka Allah zai baka in kana yawan yin istighfari haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'anin da yazo da shi Allah ya fada shi ma manzo Allah haka ya fada yace ku tuba tuba zuwa ga Allah yace ni kaina annabi da bana laifi ban taba yin laifi ba a rana sai nayi istighfari so 100 a wata riwaya sai nayi istighfari so 70 inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kam yawaita yawan istighfari kana zaune da yayanka ka ba su targi kace matanka ne yanka ne kace yau kowa ya istighfari 5,500 yayi istighfari kowa iya karfin sa 10,000 10,000 ba istighfari kowa sifirullah 30 da ka tashi kai kai a wannan zamanin karba kanka asiri ku zauna ku ta istighfari astaghfirullah 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 ba za ka kara kwana ba baka da abin da zaka ci ba dai talauci bane zaka rabu da shi ka rike ka gani in kai baka samu baka zo ka ce ƙarya nayi wallahi sai ka samu kai sai ka samu wallahi sai ka samu wallahi tallahi sai ka samu ku ta yi in kuma gafarar kake nema daman haka zai mai wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ya rasulullah Allah ba zai taba zaftar da mutane ba matukar mutane suna rayuwa da annabi a cikin su wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yasu wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taba azabtar da mutane ba matukar suna istighfari ba zai azabtar da kai da duk abin da kake tsoro ba matukar kana istighfari a rike istighfari hanya kenan ta kusan uku hanya ta hudu shine assalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam yawan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati karayu da annabi wannan zamani da ake cewa kaga mutum ya fito wacan wance yake kaza akan annabi wance yake kaza akan annabi babban antivirus karayu da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kana tafiya kana zauna kana kwance ko a bayan gida kake kai ita ce kadai ibadar da bata da muhalli bata da lokaci ko akan shadda kake an yadda kai salati bata da guri bata da lokaci haka take karai da salati wa manzo Allah wani sahibi yazo yace ya rasulullahi nasa dai bisa ukun lokaci na zan dinga yawan maka salati au kama qala min ma hadha ma'nahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka kara yafi yace ya rasulullahi nasa biyu bisa lokaci na zan dinga maka salati manzo Allah yace in ka kara yafi yace nasa lokuta na duka zan dinga yi maka salati ya rasulullahi da ya ga manzo Allah yace idan in kuwa zaka yawan yi min salati duk fahammuk za a duk wani damuwanka Allah zai ishe maka damuwanka daga yau damuwa ba zai ƙara zamantowa abokinka ban kana yawan min salati sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wa yughfaru zambuk laifuffukanka gaba ɗaya za a shafe su اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كيو النبي صلاتي كيو يا لم منزا الله ده صحابنسا صلاتي صلى الله عليه وسلم دا كيو وا ايويتا صلاتي ومنزا الله منزا الله يتي اكثركم اقربكم مني مجلسا مجلسا وندي فكوسا دني يوم القيامه رانن تاشين قيامه اكثركم علي صلاه وندي في يوم من صلاتي انجي منزا الله صلى الله عليه وسلم haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam annabi yace zayyinu majalisakum bis salati alayya ku kawata guraren zaman ku da yawan yi min salati in ka zauna kai da abokanka kar ku je ku fara hira ko hirar Real Madrid za ku yi da hirar Manchester kafin a fara tattauna Manchester Real Madrid din ku bude da salatin annabi ku bude tunda larura ce dole sai an tattauna akan Real Madrid da Manchester to ku bude da salatin annabi misalatin annabi kafa uku ko kallon bol za ku yi misalatin annabi kafa uku ku Allah ya ba mu nasara ku yi a kowanne yanayi kai wa annabi salati ballantana kana zaune cikin iyalanka ballantana kana zaune cikin gida ballantana kana kasuwa ka rike tarbi kai ta rangada wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala sayyidina rasulillah annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadir daril azim da dukkan sigar da ka iya sigar ibrahimiya ba za ka yi salatul fatih ba ka tsane ta tokar ka yi dai salatul ibrahimiya burin mu dai kai wa annabi salatin ka dai mu burin mu kai salatin kai dai yi salatin da kowace siga yi ba laifi kai kowace salati kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati in an yi salati akwai wannan hanyar za ta sa ka rayu da annabi duk waɗannan musibu da suke zuwa ana cewa ana raina annabi ana zagin annabi to in Allah yadda ka sa wa kanka ka sa wa zuciyanka antivirus ka sa wa zuciyanka antivirus da ba za ka taba rayuwa da kunci ba duk abin da aka faɗa zai zo ya shige girman annabi yana tsaye a zuciyanka daram-ram amma ba salati to shine za ka rayu kana cewa annabi mutum ne irina annabi yana fitsari a tsaye iyayen annabi suna guri kaza saboda baka yawaita salati ba baka yawaita istighfari ba baka yawaita la ilaha illallah ba sannan abu na gaba wanda zai kare ka daga fadawa cikin tarko na raina annabi da ake yi a wannan lokacin muhimmi ne muhimmi shine alwuquf ala awsafihi alkhalqiyya walkhulqiyya sallallahu alaihi wasallam ka san sufofin annabi na kamanni da sufofin manzon Allah na halaye ka san waɗannan zai taimake ka kwarai da gaske ka rayu da sanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaye ya idan annabi yake ya hancin annabi ya bakin annabi ya kunnan annabi ya gashin annabi komai na manzo Allah ka sani ya wuyan annabi ya yatsun annabi ya kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafafun manzon Allah komai na manzo Allah ka san su an sufanta su suna nan su suna nan ka rayu da manzo Allah ka rayu kana karanta sifofin annabi kaman kana ganin shi zaka ga abin yana baka sha'awa duk lokacin da wani shedani yazo ya kawo maka magana akan annabi to dama ka san kyawawan sifofin annabi yana baka wata sifa zaka ce wannan ba sifar annabin da na sani bane zaka kore shi zaka ga ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san sifofin manzo Allah na halittarsa irin kin halitta da Allah yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana khairal khalqi fakman mufakkaman wa zahibatin wal mashyi fihi taqallu haka manzo Allah yake annabi ya kasance inji shi Ibrahim yake fakman annabi malam zaka ganshi giant sallallahu alaihi wasallam mai girma ne mufakkaman abin girmamawa wato ma'ana ne girma a ma'ana ne girma kuma a hissi duka annabi sallallahu alaihi wasallam wa zahibatin annabi ga kwarjini wal mashyi fihi taqallu manzo Allah tafiyarsa ciccirata yake kamar yanda hadisi yazo kamar ka annama yan habbu min sababin kai ka ce annabi yana gangarowa ne daga tudu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka san sufofin manzo Allah ga ido gada gada sallallahu alaihi wasallam ga kwantaccen gashi alaihi salatu wasallam ga manyan kafadu ga barazan kasusuwa ga dunkulallen dama sallallahu alaihi wasallam gashi ba tsawo ba zalalau annabi gashi ba gajere ba dan dab dab annabi yake cif cif alaihi salatu wasallam ka san shi ka san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba ka san halayen manzo Allah al-khulqiyya halayen annabi sifofin annabi na hali rahama na annabi tausayi na annabi jinkan annabi yanda annabi yake rayuwa da iyalansa ka rayu kai ma ka kwatanta yanda annabi yake rayuwa da sahabbansa ka kwatanta kai da almajiranka yanda annabi yake rayuwa da sahabbansa ka kwatanta kai da abokanka alayhi salatu wassalam yanda annabi yake rayuwa da krista waɗanda ba musulmai ba da yahudawa ka rayu kai ma ka kwatanta wanda ba wato ka kwatanta rayuwa da waɗanda ba waɗannan irin rahama da tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan zai taimaka maka gurin babban antivirus ne wanda zai kare ka daga gubar da take zuwa ta fado sannan bayan wannan kasratu amdahihi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yawan yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau wannan gabar ɗan uwa tana da kwarin gaske a rike ta yawan yabon manzo Allah wahabiya yanda duk kuke tunani abin ya wuce haka ko ba kwazo sai kunya ba annabi inde kuna son ku ji annabi shi yake jawowa kaga ɗayan mun ana yabon annabi ya fadi ya suma sai ku ce mahaukaci saboda me shi ya dandana soyayyar da ku ba ku dandana ba sai kun rayu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan yabon annabi abun mamaki in ka duba as-salimul maslul na ibnu taymiya Ibn Taymiyyah sai yake bada shaida yake cewa inna qiyamal midhati was sana'i alayhi wat ta'zimi wat tawqiri qiyamud din kullihi wa suqut zalika suqut ad-din kullihi inji Ibn Taymiyyah yace inna qiyamal midhati a samu yawan yaban annabi a cikin mutane ayi ta bege annabi ana kamba mashi ana yaban manzon Allah eh hadda muna da fadan bege ko inji Ibn Taymiyyah yace ana samun yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wat ta'zimi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamba malamarin manzo Allah yace in an samu wannan shine qiyamud din kullihi tsayuwan addini gaba dayansa addini zai tashi ya tsaya cak da kafafun san ana yaban manzo Allah Ibn Taymiyyah yace wasu quta zalika faduwan yaban annabi a cikin mutane yace suqutud din kullihi suqutud din kullihi Ibn Taymiyyah yace shine faduwan addini gaba dayan an daina yaban annabi sallallahu alaihi wasallam addini zai fadi to yau in izala za ku ga gabaituka nan wani ayiwa hadda bai tikawo biredi da shayi da komai duk kuna yi ku yabi wannan katan ku yabi wancan amma an ce muku ina diwanin yaban annabi la 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 shirka 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 la ilaha illallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gyara wannan musiba a gyara wannan musiba wasu quta zalika suqutud din kullihi inji Ibn Taymiyyah ba yaban annabi yace to addini ya ruguje dan haka yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tai li si madihi ka ya rasulu araisun tayyamna fika wa shaqahunna jala'u in ja amat shauqi ko subhanaka allahumma khairi muallimin allamta bil qalami al quruna al ula arsalta bit tawrati musa murshidan wa ibn al batuli wa allama al injila wa fajarta yanbu' al bayan muhammadan fasaqa al bayan wa nawala al tanzila allahu akbar فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي لمحمد صلى الله عليه وسلم wannan kar azu ajirin su maulan mu shubran radiyallahu ta'ala anu abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa gharamin bin nabiy muhayyama abitu bilailin mutayyama abitu bilailin tummi sarana murshidan bi dhikril ladhi qaffa bad'an wa mahtama usajilu fihi wulqalaini wajidati niyam wa jami kalma zanibi magrama haka shubran ya dinga kawwa ana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman da suka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan burjik karayi da diwani kai ta garantawa wannan abin zai sa maka shauki kajin ana fadan manzo Allah kaji kaman dadi zai kashe ka karayi da ishiriniya karayi da alburda karayi da hamziya karayi da daibatul garra duka waɗannan littattafan yaban manzo Allah ka dauko suna kamba ma maka annabi suna wasa maka annabi suna bege maka shi kaman yanda ka sani dai lokacin da kaga mutun ya zo in kaga an ce maka ga wani mawaki sunan shi misali mu bada masoyin annabi ne babu shakka naziru sarkin waka masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ku duba yanda yake waki wasu daga cikin ko gwamna ya waki sai kaga gwamna ya dauko tsale ne ki din mota ya bashi ko kujerar umara ya bashi ko ya wake wani sarki ko dai duk mawakan mu yanzu ga rarara ana cewa rarara yanda kaga ya samu alheri ya wake sunan wani ya wake wai sunan shi shugaban kasar Najeriya Buhari ko sunan wani ya wake sunan shi gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma ku duba alkhairan da yake samu to me tsammanin ka in ka zo ka beji annabi ka wake annabi a zatanka waɗannan da suka ba mawakan su kyaututtuka za su fi manzo Allah kyauta wallahi annabi ba zai bar wanda ya yabe shi ba ga su Hassanu nan suna nan suna taiban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga su Ka'abu nan suna nan suna taiban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam innan rasulun lanurun yastada'u bihi muhannadun min siyufillahi maslulu alhamdulillahi rabbil alamin ga su nan duka waɗannan mawaka manzo Allah ne suna kamba ma annabi suna waƙe annabi kai ma ka rayu da begen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka yadda a gidanka a tashi baka da wani yabo da kake sa wa iyalanka da ƴaƴanka ba wani abu da zai sa ka ji shauƙin annabi ka ji kana ƙaunan annabi kana begen annabi kana riƙe annabi baka da wannan a cikin iyalanka an haramta maka an ce maka bid'a bid'a malam zaka ga bid'a wallahi zaka ga bid'a zaka ga bid'an an je lahira wallahi kuma mu yanda muke fada ba bukul muke wa kowa ba amma fa ba zai yi muna ta kira muna daga murya akan ba ma annabi a so annabi ba kana kokuwa da mu kana tarewa ba za a dauka ka annabi ba za a beji annabi ba wallahi in mun je lahira ko ka shiga cikin rububi sai mun nuna ka wallahi za mu nuna ka intabi ya ibadallah wannan ba akwai hatsari a ciki kawai in za a rike annabi a rike annabi ayyabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyabu annabi dan haka muke ba da shawara mutane ku samu waɗannan waƙe waƙe da ake yi ne ban manzo Allah hatta na zamani da ake yi zamani ya zo da cewa kida ya haramta ya ƙarya ne duka kawai ka ji waƙe in zaka ji ka ji garai ka ji garai ka ji waƙe kawai abinda muke kira mawaƙan mu ku zaman to kuna tace me kuke fada lokacin ya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mawaƙansa suna cewa in ji mai ishiriniya zinil qawla in hawal tamadha muhammadin ففي كل قول مستهيل وجائز يوا كاونا ماganar ka in ka zo yaban annabi muhammadu dalili akwai wato abin da yake mustahili akwai jaizi akwai abin da yake ba zai taba yiwa ka fade shi ba akwai abin da kuma jaizi ne to dan haka in ka zo yaban manzon Allah ka daidai talafuzan ka kar mutane su je suna ta yin kwaba in ka rubuta baituka ka kai wa malamai su duba sufofin manzo Allah ala manzo Allah su duba maka zaukin kai daidai dan karka je garin yabo kai kwaba ana samun irin waɗannan to waɗannan waƙe da suke waɗanda mawaƙan da muke da su suke bege annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan sharu rabi Usman baba yana nan wannan tataccen mawaki aje a ji shi malam kana jin sa zaka ji malam tsikar jikinka jininka har wani gudu yake yana kai kawo yana safa da Marwa saboda kana jin da yake gwada annabi ga irin su Sharu Salajar suna nan suna yabon manzo Allah ga irin su Fadar Beje ga irin su Saidi Hafiz Abdullah suna nan waɗannan mawaƙan annabi ne bambadawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake jin larabci yaje ya dinga karanta diwani dan haka a dinga yawan karanta diwani a dinga karanta alburda alhamdulillah a dinga karanta alburda a dinga karanta hamziya a dinga karanta ishiriniya waɗannan abubuwan za su ƙara maka shauki da begen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai tayi ƴan uwa karka rudu duk wanda zai ce maka bid'a bid'a shine bid'a wallahi yana neman ya kwace gol din hannunka ne ya tura ka ji annabi wallahi wallahi tallahi karka yadda raba ka da waɗannan ka ji annabi sosai alayhi salatu wassalam a jikinka wannan kenan sannan abu na kusa da na ƙarshe shine kasratu zikrihi til qu'udi wal qiyam yawan ambatan annabi haka kawai karayi malam kana ta duk abinda ka gani na alheri ka ambaci annabi a gurin in zaka zauna ka kira sunan annabi muhammadun sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna rasulullahi zaman ka da tashin ka kai ta ambatan annabi kai ta ambatan annabi wannan zai sa ka rayu da annabi subhanallah ka rayu da annabi ka ji kana begen annabi sallallahu alaihi wasallam ka rayu da annabi ka ji kana begen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na ƙarshe al ihtifal bi maulidihi fi kulli waqtin wa hin kai ta maulidin annabi ba sai shekara ya zo ba kuma izala lahi allazi la ilaha illa ina ga muku ku binciki wannan abin alhamdulillah ku binciki wannan abin za ku gani cewa wallahi a wannan zamanin da muke ciki zamanin da ake yi wa annabi irin waɗannan abubuwan magani ɗaya ne maulidin manzo Allah a daidaita maulidi waɗansu abubuwa da ake cewa ana yi na barna a dena a zo a karanta alqur'ani, a karanta hadisi, a karanta sirar manzo Allah, a karanta yabon manzo Allah, a rayu da waɗannan abubuwan. To in an yi waɗannan abubuwan za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin zuciyar mu. Yawwa, wannan a wannan zamanin, a wannan lokacin muna buƙatar maulidi sama da komai. Yawwa, mu fito mu ɗaukaka girman Annabi. In kuma ka ce ba haka ba, to ga ya mana ta wata hanya kake ganin zamu ɗaukaka Annabi, wanda duk yace ba da wannan hanyoyin ba, to mun yi shiru taslimi jadali. Ga ya mana ta wata hanya kake so a ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ga ya mana ta wata hanya? Wannan ya kamata jama'a su gane, girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa. Wasu kila za su ga an yi zafi, an yi kaza, su yi hakuri, yanayi ne haka na bara ce, dole ne magana ce akan Annabi, gyara ne muke so a yi. Yanzu mun bude layi, masu kira za su iya kira, wanda ma zai ba kira zai yi ba, zai iya turo ya yi join request na program din. Za ka iya turo request, za ka yi join insha Allah tabaraka wa ta'ala, yanda bidiyon ka da hoton ka zai fito da komai insha Allah tabaraka wa ta'ala. In ya fito kuma za a dauka, za a baka dama insha Allah tabaraka wa ta'ala, sai mu jo ne. Amma dai abinda muke faɗa wannan shine magana ta gaskiya, ƴan uwa su gane. In dai ana maganan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gyara akan tafarkin da muke, to wannan shine gyaran da zamu yi, wannan shine abin da ya kamata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige wasa alaihi salatu wassalam, a so manzon Allah, a girmama shi. Waɗannan abubuwa da aka faɗa, yawan salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yawan istighfari, yawan la ilaha illallah, yawan hailala, yawan kaza da sauransu, waɗannan abubuwa dukka suna da kyau. Jama'a su gane, su gane muhimmancin su, su rike su akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wani yazo da sunan abin nan da kake yi bid'a ne, bai halatta ba, bid'a ne, bai halatta ba, to wallahi muna ga wa mutane wannan abin kuskure. Karka yadda a cuce ka, karka yadda ku cuce ka. Duk abin da kaga zai kusanta ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai wannan abin, kai shi. Abin da duk zai kusanta ka da Annabi, abin da duk zai nisanta ka da Annabi, duk zakin bakin da za a yi maka da sunan cewon sunna ne, kaga zai nisanta ka da Annabi, to ka nisanci wannan abin, ka nisanci wannan abin. Yawwa, wannan shine magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akwai yan uwa da suka turo, suka turo request, wanda ba shi ne ta kokarin ne a furujin din su. Plan will be able to edit this video unless there is no selected audio to add mana. So can I add mana? So, ala ayi halin wannan shine magana ta gaskiya. Yan uwa, ina bada shawara mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kamba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So a yakuri network din ne wallahi, da yake ana ta zabga ruwa, ana ta zabga ruwa, sai sa ma bana ji ce. Assalamu alaikum. Sai dai a kashi a ƙara buguwa, sai a kashi a ƙara buguwa insha Allah. Yan uwa, a yi hakuri saboda ruwa ake yi, sai sa wasu za su ga sun bugu, yanzu mutum kusan uku sun buga kenan. Ana ta ƙoƙarin a ga miliyan sama ko miliyan ba ta fita, ban san ko namban da aka wayar ɗin ne suke da network problem. To sai sa insha Allah. Na ji wani yana cewa no volume, no volume. Ha, menene ba a ji? Afwan, menene ba sauti? Murya ta ne gaba ɗaya ba a ji ko me? Assalam. Yanzu ana ji, yanzu fa ana ji, ban san ko yan uwa suna ji yanzu ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magana ta ce ba a ji ko maganan waɗanda suke kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ɗan uwa ya hakuri, network ya iya ba mu haɗin kai na cewan a kira. Network ya iya ba mu kai. Alayya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma musamman na ga wasu ƴan uwa sun sa har yanzu ba a ji ba a ji ba sauti. To muna bada hakuri insha Allah tabaraka wa ta'ala alayya ne sakon da muke son wanda muke so mu isar mun isar kuma alhamdulillah ƴan uwa za su iya bibiyan wannan program din sallallahu alaihi wasallam. Nago ne yana salati ƴan uwa za su iya bibiyan wannan program din idan sun bibiya kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za a ji bayanan da aka yi insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya mana guduma albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanallah. Afwan, akwai wanda suka turo suna son ayi adin din su ne, to amma kuma ni ma nakan mayar musu da request, to amma kuma ba sa karba. To ala iyalin dai insha Allah tabaraka ta'ala in wannan yaki ga namba nan a ƙasa za a iya kiran namba insha Allah. In an kira declined yaki. To ala iyalin ina ga matsalan network ne, ko ya zama na shi wanda yake na tura mai request ya turo request din na ya approve ya zama na bayi da network. Ya zama da bayi da network sosai sai sa abin san da nayi approving da yi ba. To amma alai halin dai wannan shine insha Allah tabaraka wa ta'ala muna burin insha Allah. Allah ya mana gudumawa, Allah ya ce mu ci albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tsara Annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka da mu'jiza sallallahu alaihi wasallam da karama, Allah ya ba mu iko koyi da kyawawa ɗabi'u na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naga wani bawan Allah ya sa malam bukhari white, ba zan sa malam bukhari black ba, malam bukhari white ya sa muryan ya dawo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alaikum assalam Sheikh Sa'id sarkin kudu kudu na kasashen inyamurai ko kuma na ina ne? Allah ya taimaka, Allah ya ba mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sayyidi Hassan Adamu. Akwai kuma Sayyidi Buhari White ba black ba sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbi insha Allah. Amin Malam Umar na M Inuwa mawaki, Allah ya taimake mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mala Abdalla Ayyuba ahlan bikum mala da mulawi amin. Allah ya saka da alkhairi, amin. Mala Umar ibn Inwa, mala Abdullah Ayyuba amin. Jazakumullahu khairan. Malan Abubakar At-Tijani amin. Akwai Malam Umar Isa, ina maka fatan alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Malam Umar Isa Allah ya saka muku da alkhairi. Zayyano Habib Allah ya saka da alkhairi. Daga ganin yanayin rubutunka, alfabet din da ka rubuta daga kasashen Niger kake ko kuma Cote d'Ivoire ko wani waje dai, Allah ya saka da alkhairi. Malam Zayyano Habib Allah ya saka da alkhairi. Jazakumullahu khairan. Malam Adamsi baka ji sosai, wasu kuma suna ji sosai. Ibrahim Yahaya Allah ya saka da alkhairi. Gogori West Alha amin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan jaza. Yakubu Habib, Mala Yakubu Habib, Ahlan bikum, Ahlan bikum, Ahlan bikum, Mala Abdullahi Abdurrahman, Allah ni Ahlan bikum, Ahlan bikum, Ahlan bikum, Ahlan bikum. Allah ya saka muku da alkhairi. Muhammad Abubakar, Ahlan bikum, Ahlan bikum, Ahlan bikum, Ahlan bikum. To insha Allah an ce za a tsaya gaisuwan dai bi Isa ibn Alhaji, Allah saka da alkhairi. Insha Allah gaisuwan za zai yawa insha Allah. To muna godiya, Allah ya taimake mu yan uwa dukkan waɗanda suke turo da gaisuwa, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya biya mana bukata, Allah ya yi mana laifuffukan mu, Allah ya yi mana zunuban mu. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.